أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله داد مو cikin wannan rana ta Lahadi da muke gabatar da karatu cikin wannan littafi na Akhlaqul Mustafa wato wanda ke karantar da mu ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatu na biyar wanda zai kasance a wannan rana na 8 ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda yazo daidai da 9 ga watan 2 shekara ta 2025 karatun da muka yi a baya mun tsaya inda malai yake faɗa mana abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ce inda ya kama su tafarnuwa da albasa da wancan leek din nan da aka yi magana ko an kawo samu sunan shi da Hausa ba samu sunan shi da Hausa ba zuwa nan kaman ganye ne na albasa shi yayi kama da ganyen albasa sosai sosai kware da gaske to sannan kuma ya sake bayyana mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abinci ko kuma yana da kabaki inda ake sanya abinci wanda ake fitowa da shi jama'a suke ci wanda aka ce mutane hudu suke daukan wannan zamu iya cewa kamar faranti na abinci a yanzu a fito da shi duk lokacin da za a ci abinci nan muka tsaya to zamu ci gaba daga inda muka tsaya din wa kana lahu mir'atun wa mishtun wa mikrabun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mir'atun madubi irin namu wannan din nan to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi sannan kuma wa mishtun yana da kum abin taje kai wa mikrabun yana da kuma wani abu wanda yake kama da almakashi wanda da shi yake rage gashin baki da aski da sauransu to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan tanaje a ɗakin sa domin addinin musulunci ga baki ɗan shi shine tsafta ne annazafatu minal iman wannan tsafta ira daga cikin imani to kuma ka san su larabawa suna da gashi matuka to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanaji wannan madubi din domin ya kalli lokacin da yake gyara gashin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da gyaran gashi mu ai anan ba ma yi magashi komai saboda ma ba mu da shi din gabaki daya in ka kwatanta da irin nasu waswaqul kuma yana da aswaki babu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kama aswaki yana cewa da ba dan kada in tsananta ma al'umma na ba da na umurce su da jinkirta sallan asba'a sallan isha'i da kuma yin aswaki a kowace sallah idan sun yi yanzu yin sallah dole sai kai aswaki to amma ba halaba wajabta shi ba amma an kwadaitar abin gayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwanciya da aswakin sa a ƙarƙashin matashin sa yana ɗaya daga cikin abin da yake so mai in ya tashi daga bacci shine yayi aswaki saboda haka kaga wannan duk bangare ne na annazafa wato abin nan nazafatu tsafta bangare ne na tsafta to Annabi sallallahu alaihi wasallam min tsafta ne wala yatanaffasu fil ina'i in shariba in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa baya yin numfashi a cikin wannan ƙwarya na ruwa din mun gane ko in ya sha to kasan in yayi numfashi a wani hadisi yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi numfashi sau uku in yana shan ruwa kuma iyakacin numfashin da yake kenan kuma iyakacin shan ruwan da yake kenan nan kuma sai ya nuna mana baya yin numfashi in yana shan ruwa to duk dai abu ɗaya ne na farko shi wannan baya yin numfashi shi kan ba a yin numfashi in kana shan ruwa kuma kana numfashi saboda abu biyu za su faru a wannan waje din da iska da abinci da ruwa duk matafiyansu ɗaya ne in sun shiga makogoro to sai sun shiga makogoro a nan ne in iska ka ja shi ta hanci to zai toshe hanyar da abinci zai shiga sai ya koma inda zai tafi huhu in kuma abinci ne kai ci to akwai wani nama da zai zo sai toshe hanyar da iska yake bi sai bar inda wannan zai biya tafi cikin ciki to shi yasa in kana numfashi kana shan ruwa kaga abu bi ne yake tafiya a wannan wajen babu wahala sai ka kware to haka ma in kana ci abinci kaga mutum yana ta buga kirji to yana cin abinci yana magana ko kuma yana cin abinci akai sai je shige bangaren iska to shi ko bangaren iska ba wajen karban abinci bane to haka zaga mutum yayi ta tari har sai ya dawo sai ya koma ko bangaren abinci wanda suka karanci biology haka sun san wannan a trachea na dan adam to shi kuma wancan numfashin da aka ce yana yi so uku ai yana kwatanta mana volume na ruwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha ne yawan ruwan da yake sha in ya sha lokacin da ya saukar yayin numfashi ɗaya kenan zai sake mayarwa ya sha in zai numfashi zai cire zai sake mayarwa ya sha to daga wannan kuma shikenan in baya gama shan ruwa din anan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa wa kana idza atamma arha imamatahu baina katafaihi ya kasance idan yayi rawani to yakan sanya wato abin nan na rawani din a bayan shi haka baina katafai tsakanin kafadinsa anan yake ajiye rawani din a ƙarshe to kaga min al-asab sosai sai kaga mutane suna cewa ai bin nan din ma al'ada ne na larabawa to al'ada ne na larabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun ko muna koyi da shi a kowane hali na shi mun gane ko akwai sai da yawan da suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sai cikin Imam Muslim akwai sai cikin Bukhari akwai sai wanda ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rawani yawa yakan ya kasance yana yi rawani sannan kuma yakan sake abin nan din rawani din a bayan shi wa kana kumuhu ila rusugi ya kasance hannun rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rusugi yakan tsaya ne a nan tsakanin baya kaiwa wato idanuwan hannun shi a nan yake tsayawa iyakacin rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannun rigan a nan yake tsayawa saboda ya nuna maka cewa baya yin sa domin wucewa can din babu wani abin da yake karawa mun gane ko wa dulu ridaihi sannan kuma tsayin mayafinsa sittatu azra'in wato zira'i shida ne zira'i shine haka kamu ba kamu shine haka ko zira'i kuma haka to wannan guda shida shine tsayin mayafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lullukuwa da shi tsayin sa kenan fi ardi zira'ain wa fadin sa kuma zira'i biyu wa shibrin da kamu daya zira'i biyu da kamu daya shine wannan wanda zaka yi da yatsa zira'i kuma wanda zaka yi ka shimfida hannunka to zira'i biyu da kamu daya shine fadin mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake lulluwa da shi sannan can da malam yace mana yana da yan kan sanya rawani ya tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya rawani akwai kuma yakan sanya kuma abin nan hula yakan sanya hula yakan sanya rawani wani lokaci yake yi rawani akan hulan wani lokaci kuma baya yin rawani akan wannan hula da ya saka ina ganin karatun wannan din yana gaba na'am walam yanhaq kulli launin min al-libasi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana kowane irin launi na daga cikin kaya ba fari ne baki ne mun gane ko sai wanne min al-libasi daga cikin kaya lakin yakrahu li ashabi al-ahmar al-khalis sai dai yana hana sahabban shi sanya jan kaya ya kasance kaya ya kasance ja jirdin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yaki wannan amma duk sauran kala na kaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hani akan wannan ba ya kasance ma yakan sa kaya kowane irin kala amma ban da ja wa kana lahu sarawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wando mun gane ko ya kasance yana da wando a cikin tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Abu Hurairah yace sun shiga kasuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je wajen masu sayar da kayayyaki. Manzo Allah ya ga wani wando ya saya, to shi mai sayar da wannan kayan da ya ga manzo Allah ne sai ya zo ya kama hannunsa yana sumbanta, sai Annabi ya jinya hannunsa ya ce wannan gaisuwa ne da ake yi wa masu mulki, ni ko ba mai mulki ba ne. A gama saya aka bashi kayan shi, ya karba zai tafi Abu Huraira ya karba akan ya rike masa ya ce a'a mai kaya shi ne ya fi cancanta ya rike kayan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko kayan shi ya tafi da shi. Kaga dai yana nuna saukin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saukin hali nashi yanda yake da Abu Huraira. Abu Huraira ya dimanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zauna da shi ya masa hidima. Indai ai zaka ga Annabi zaka ga Abu Huraira yana cikin sahabbai wanda suka zauna da manzon Allah, bai dade da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma kuma ya jima da shi lokacin da ya zo din, to ya jima a hannunsa. Abu Huraira asalin sunan shi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sunan shi kenan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. So ya dade da manzon Allah, ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai sosai. To ya shiyar wace wannan hadisi din. Wa yalbasu al-khatima, annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya al-khatam wato zobe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya zobe, waj'al fathahu mimma yalika fahu, yana sanya kan zoban. Shi kan zoban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta baya yake ba, a yana sanya shi ta cikin inda yake rawun nan zobe din. Shi ba ta baya yake ba, a ta cikin. Amma kaga mu namu yanzu ta baya ne, ka nuna cewa ƙarfin abin da yake kan wannan zobe, ko na daraja, ko na kuɗi, ko na kaza, ko na kaza. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shi juya na shi yake ta ciki, mimma yalika fahu, abin da yake bin tafinsa. Wayata qanna'u birda'ihi taratan, wayakan lillubu birda'ihi, da wannan mayafi nashi wani lokaci. Wayatruku alaka tafihi ukura, sai ya sanya wato gefen wannan rida'i din akan kafadansa. Kafadansa daya tana waje, daya kuma an rufe. Wa kana kasiru ma yaltahu al-imamatu min tatil halaki, ya kasance mafi yawa yakan juyo da abin nan din rawaninsa ta karkashin habansa nan, sai ya juya ta a baya in yayi rawani. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuni, ya kasance ma ashabihi, tare da sahabbansa. Wa azwajihi, da matan shi, ka wahidin minhum, kaman ɗaya ne daga cikin su. Wanda in ka zo in dai ba ka san shi ba, sai ka so ma tambaya ina yake, saboda me babu wani bambanci tsakanin shi da sahabban nashi a irin tufafin da suke sawa, mun gane ko, da irin abincin da suke ci, da irin abin da suke zama a kai. Babu bambancin da zaka ce kana zuwa ka ga wannan a'a shine mai gidan, a'a shi yana nan, ba ka iya bambance su, sai wani lokaci sai ka tambaya. Yawa, hakan nan cikin sahabban shi da kuma cikin iyalan shi. Wa yakunu fi safari fi saqati ashabi, ya kasance in ko tafiya ake yi, to shine yake baya, sahabbansa su suke gaba, shi kuma yana bin su a baya. Li ajalil munqati'ina, saboda dalilin al-munqati'ina, kada a samu wanda zai bauɗe. To ya kasance wato kaman mai kiwo ne, ya kaman mai kiwon sahabban ne, ko kuma mai kiwon duk wanda yake tafiya da shi, amma ba wai wucewa gaba ke yi shi kuma yana baya ba. A'a, mutanen ne, a'a ba shi yake wucewa gaba, sauran jama'a suna baya ba, shi ne yake bin jama'an a baya sallallahu alaihi wasallam. Wayadukum wa yad'u lahum, yanayi musu addu'a, yanayi musu addu'a. Ba ka ga shi indai Annabi sallallahu alaihi wasallam yanayi ma sahabban shi addu'a, ka ga shi babu batun fada a wannan waje din. Wa kanat siyabuhu fawqa al-ka'bayn, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk tufan da yake sawa yana saman wato ka'bayn, wa'annan abin nan nashi kafafuwan shi, ko wayannan kashi na kafafuwan nan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tufafin sa ba sa wuce wannan waje din. Wa kana lahu thawban, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tufafi guda biyu wanda aka yi risabin din su, li juma'ati, saboda fita sallan juma'a, hasatan ita kadai. yo tufafi biyu ne na tafiya masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fito sallar Juma'a to zai sanya wannan wayal basu tata amanihi yakan sanya alƙalan suwa kenan tata amanihi tata al'amain karkashin wato binnan nashi rawani yakan yi rawani kenan akan hula ko kuma yi rawani shine yace bigari imamatin kuma babu ma babu rawanin yakan sanya hula babu rawani yakan sanya hula yayi rawani akai yakan cire hula yayi rawani akan shi kade to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da hula yakan fito sallah akwai wata rana sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah hulan ma cire ta yayi da ita yayi sutura mun gane ko duk wanda zai yi sallah shi kadai ko kuma liman to ana so ya sanya wani abu a gaban shi sutura wani dan gora ne ko kuma wani katako wanda za su same shi bai wuce tsayin haka ba bai wuce zira'i daya ba da rabin zira'i akan sanya shi a gaba saboda ka kare me wucewa a tsakaninka da me sallah tsakanin me sallah da wannan to shine aka ce da kai wuce tsakanin me sallah gaban me sallah gara ka tsaya 40 wannan 40 ba san 40 yawman 40 sa'atan awa 40 ne kwana 40 ne shekara 40 ne da ka wuce ta gaban me sallah gara ka tsaya to amma fa sharadi shine an saka wannan sutura din to ba za ka wuce tsakanin shi mai yin sallah da wannan sutura to Allah sallallahu alaihi wasallam ko tana yazo zai yi sallah sai cire hulan ma gaba daya sai ya ajiye ta a mazaunin sutura mun gane sai ya yi sallah a wannan waje din to kaga dai ya nuna maka ko sallah kai babu hula babu wani matsala akai babu wani damuwa yawa saboda haka wannan kuma yana da karantar da mu cewa wannan rawani din dai yana ɗaya daga cikin tufafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bigari imamatin wa duli firashi izra'an tsayin wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya gadan shi zira'i ne guda to malamai masu fassara anan tunda ba faɗi zira'i nawa ba sai suka ce in ya kwanta din abinda yake raguwa a tsayin sa shi to zira'i ɗaya ne kawai abin in ya kwanta inda zaka auna inda ya ragu a gadan ta tsayi to zira'i ɗaya zaka samu mun gane ko wa arduhu fatin kuma gadan annabin ko kuma makwancin sa zira'un wa shibrin zira'i ɗaya ne da shi ma wannan daidai fatin mayafin sa to fatin gadan shi kenan ko kuma fadin wajen kwanciyar shi wata rana wata ba ansariya ta shigo ɗakin nana Aisha sai ta shi kuma gada annabi ko kuma makwancin sa an yi shi da fata ne mun gane ko na fata ne da ta shigo sai ta ga manzan ta ga inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya ta ce kai ina da ta koma sai ta aiko mana na Aisha da wani mu dauka kaman katifa shi ma da fata aka yi shi amma an sa sufi yawa a cikin su saboda yayi laushi sai ta kawo mana na Aisha wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zawo ya gane ce ma haza menene wannan sai ta fada mishi ai ga abin da ya faru ta ce a dauka a mayar mata shi ya kwanta annan din ya fi masa kwanciya a can saboda me ake nema a nan gidan duniya har kai ka miƙe kafa ka ga gashi ma har ka kai ka kwanta ma a abu mai laushi a duniya to kaga duk wani yana nuna mana ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saukin halinsa da kuma saboda ne yake cewa a wannan hadisi din yake cewa da ina so za a iya mayar min da dukkanin duwatsun nan da kuka gani a mayar min da shi zinari kuma dinna nan sallallahu alaihi wasallam bai zaba haka ba mun gane ko to saboda haka ya nuna mana saukin hali nashi to amma kage yau irin halin da muka samu kanmu a ciki ko daga wajen aure kage inda ake kashe kuɗi wato in ba a yi aune ba sai ya jijjiga tattalin arzikin gida gaba ki daya a dalilin auren ya guda daya akai kayan ma sai a shekarar wani kayan ma ba bude shi ba to na menene an kaina na Fatima ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aurar mu sayyidina Ali tarkacen da aka yi mata shine a cikin kulu an sa mata ɗan kayayyakinta da taburma abinda aka kaita da shi kenan ta ce ba ai aure ba haka dubi yanayin da ake dalilin rashin kuɗi da rashin sayan kaya sai a ce ma an fasa auren sai dai a daga auren zuwa lokaci kaza so to kaga duk wayannan abubuwa dole ne mu zauna da mu ya mu yi makan mu kiyamul layli wajen sawwaka da sassauta wannan al'amari da muke ciki na'am na'am aunawihi wa arduhu zira'an wa shibran aunawi ko kuma abin da ya kama ga haka wayana mu yana bacci akan wannan wa kana ya kasance yaqilu yana yin qailula alal hasira akan taburma yake qailulan sa kan karamno ba wai akan ma matashi ko menene ba akan wannan karamno nan yake yin qailula wa da hushi kadai laisa ta tushin babu wani shimfida akan wannan karamno din inda ya kasance wajen ƙailulan shi kenan ƙailula shine baccin da ake yi wato tsakanin azhar da la'asar mun gane ko to a nan wannan akan wannan karamno yake yin nashi ƙailula din sallallahu alaihi wasallam walahu mitharatun min fakharin yatawabba wa yashrabu minha yana da mitharatun shine abu wato kaman butan alula ko shi wannan mitharatin da yake da shi min fakharin an yi shi daga fakhar wato onannan laka ya wato daga wannan ne aka yi masa abin alolan shi wanda a wannan abin alolan ya tawabba yana yin alola da shi wa yashrabu kuma yana sha minha daga cikin ta to wannan shine abin alolan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi din mun duba mu muna da wato abinda zamu ce ga abubuwan alolan namu ga sunan da yawa da sauran makamantan irin wannan da amma dai an nuna mana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji ya yake yi ma da sunan gaba wa kana yaqulu ya kasance yana fada ma sahabban shi la tuballighuni an ashabi illa khairan kada ku isa mun da wani zance da daga sahabbaina illa khairan sai dai zance na alkhairi kada ka zo ka ce min a sahabi wani yayi kaza a ya ce maka kaza a ya ce maka kaza sabanin abin da mun kuma muke jira a fada mana in za ka maka labari na alheri ba shi kake so ka ji ba mun gane ko amma in labari na sharri ne to wannan har biya za ka yi a kawo maka hakan ma labaran namu in sai mu saurari labarai na cikin karatu ko kuma karantar wanda aka yi wannan baya yawo amma aka ce yau an yi zagi to shine yake yawo hata kuma har ya faɗo wannan yana tafiya tun daga cikin mutane har ya faɗo kan malamai in kaji an saurari karatun malam sai a ce yau malam ya buɗe wuta to wannan shine za a yi ta yawo za a yi ta saurara wato mu game da jin sharri mun fi kusa da shi a game da jin alheri to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku iso min da zance daga sahabi na in ba na alheri ba fa inni domin ni uhibbu ina so an afrija in fita ilaihim zuwa gare su wa ana salimul sadr bani da komai a cikin kirjina a tsakanina da mutane na saboda haka duk abin da za ku faɗa min ku kawo min alkhairi a wani ya zage ka bana son ka kawo min labarin wani ya zage ni a wani ya ci mutuncin ka bana son wannan labari a wani kaza bana son wannan ku kawo min labari na alkhairi kawai game da su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka shedi kenan ma su abokanan aikin sa to abin da ya kamata kenan duk wanda yake da irin waɗannan jama'a ko kuma Allah ya bashi shugabanci ko ya bashi sarauta to halin da ya kamata ya dauka kenan amma in ba haka ba an yi ta hada ka da mutanen ka kenan ko ba za a kare ba domin irin waɗannan wato ba za su daina zuwa wajen ka ba sannan kuma inda su zo labarin da za su baka kenan in sun baka wannan labarin zuciya kake da ita sai ga to dan mai isa zai ma wani abu kaza ma bayan zagi na yake bayan da cimin mutunci bayan da gulmana bayan ma ya ce kaza a kaina kai ba ga matantance wannan labarin maganin irin wayannan manyan mu na da idan an kawo irin wannan labari za su ji ba za su kore ka ba sai ranan da wancan ya zo shi ma sai ce to kai mai mai ta wancan magana da kai to ta haka suka yi maganin kawo irin wayannan labaran daga nan an ce ka mai mai ta inda man ƙarya kai an mai mai ta to shi kuma ka san duk wanda Allah ya ba shi abubuwa guda uku ko ɗaya daga cikin uku to yana da wani kariya na musamman kuma yana da wani boldness wato yana da wani zai iya fadan magana ma kowa kaga wanda Allah ya ba shi shekaru to baya ragawa in magana ta zo mishi zai fada ba ka ta wannan magana ba to dama ya girme ka ya girme kowa maimaita abinda ka fada ya barka tsilli tsilli da ido wanda Allah ya ba shi shugabanci ba jin tsoron fada ma kowa magana ka kai ma shugaba magana ko to shugaba zai fada maka magana amma yadda maganan da ka fada hudu ne to wanda Allah ya ba shi dukiya ko karamin yaro ne sai ga fadi an kasa kunne haka an san ku yadda kai ana sauraron me yake fada eh shine ne me ta cewa a cikin jama'a sai ga kamar shine yafi kowa ma tunani shine ma yafi kowa ma hankali yawa shine ma yafi kowa wanda za a saurare shi to sai kuma wanda Allah ya ba shi ilimi shi ma baya jin tsoron fadan magana kuma shine ma ake yafi cancanta kai da ji tsoron fadan magana ya fadin magana ta gaskiya amma in ya tashi mun gane ko wayan kultun fadi in za ku fadi magana ku yi adalci ko da walau kana za ku ba ko da amma kusancin ku ne maganan ba za ta masa dadi ba to amma kai ka fada ka fita kenan to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku kawo min wani magana in ba na alkhairi ba game da sahabbaina fa inni uhibbu an ukhraja ilaihim wa ana salimus sadri wa yusallimu ala sibyan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallama ga yara duk inda ya gansu zai musu sallama to amma mu kage yanzu ana jiran yaro ne yayi ma babban sallama wanda ya saba mu ka'ida sai dai in yaron ne yazo ya samu babban sai ya musu sallama amma in babba ya je ya samu yaro to babban shi zai yi sallama to ya samu yara haka zai ce musu assalamu alaikum saba mu kuma a yau fa so to ka gani wannan dabi'a ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ba su duhum yana sake musu fuska wala yazjuru ahadan baya tsawa ma kowa illa an haramin sai dai idan mutun ya aikata haram in ka gano sallallahu alaihi wasallam har yayi ma mutun tsawa to yayi aikin da ba daidai ba amma in ba haka ba baya yi ma kowa tsawa ma da yi ba ballantana ce a yado kiwa ne baya yin haka ina ganin zamu tsaya anan sai mu tashi wai samma da wa bahu waslahu wa mata'ahu nan za mu tashi in Allah ya kai mu karatu na gaba abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wayannan dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi kokarin sanya su a cikin harkokin mu mu yi kokarin misaltuwa da su idan misaltu da su za mu samu wato rayuwa a tsakanin mu za mu samu rayuwa mai kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين